Tun bayan matakin kungiyar kasashen Afirka ta Yamma cewa da ECOWAS na sayawa Niger takunkumin karya tattalin arziki sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar ta gabata da sojoji suka yi wanda ya sanadiyar rashin shigo da kayayyaki wajen amfani da tashar ruwan Kwatano ta Jamhuriyar Benin. Saboda haka gwamnatin Niger ta dukufa wajen samu sabbin hanyoyin da za su sauƙaƙa shigo da kaya a cikin kasar ko fita da su zuwa kasashen waje. Gwamnatin mulkin soja a Niger ta sanar da shirin soma amfani da tashoshin ruwan Algeria da Libya mun shigo da kayayyaki a cikin kasar. Tuni kungiyoyin ɗan kasuwa a Niger suka bayyana jin daɗin su tare da yin lalemar haban akan wannan sabon shirin da gwamnatin Niger ta kullo da shi. Alhaji Habu Ali shine shugaban ɗan kasuwa na ƙasar Niger.
Lalle wannan magana alhamdulillahi ta zo daidai don saboda kaga da yake yanzu alhamdulillahi an samu security. To muna ganin wannan hanyoyin za su fi mana sauki. Kasan dama kasashen ne na Sahara. Kuma yanzu abin da kake ake dubi yanzu duk kasashen Sahara ɗin nan dangantaka hulɗa wanga abin zai sa dole mu zama tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya. Kuma tahiya ta zo daidai walida ba tare da an samu wata tangarɗa ba. Ko dai a garin mu sai mu ce alhamdulillah kwalliya tana biyan kuɗinta game da tahiyar da ake ciki yanzu. To kenan ka ga in mu biyu ta hi umma ɗaya. Kuma abin ka za mu samu yanzu kenan wajen power nawa. Ga tarar Togo ga shi waɗanda power guda uku ka ga power huɗu kenan.
Sai dai yayin da ƙungiyoyin 'yan kasuwa ke murna da wannan shirin su kuma masana tattalin arziki irin su Aminu Ibrahim na ganin akwai buƙatar gwamnatin Niger ta yi taka tsantsan akan wannan lamarin.
Komawa power da Niger ta ɗauki mataki na komawa wanga power na Alger da Libya. To lalle abu ne mai kyau a rarraba power porkin a ce kowane power ma ana aiki da shi, amma gaskiya wanga porkin Alger da Libya sai an ɗauki mataki wanda yake kwakwara. Kaga na ɗaya akwai hamada da muke da ita tsakanin Alger da Niger, kuma akwai ƴan ta'adda da ake ta fama da su. Dole kenan sai an ɗauki mataki kwakwara wanda yake za a tabbatar da alaƙar ta miƙe, saboda waɗanga ƴan ta'addan da sauransu da dukkan matsalolin da za a fuskanta dole sai an ɗauki musu mataki. Sai gwamnati ta yi tsaka tsantsan sosai ba na wasa ba.
Gwamnatin ƙasar Niger dai ta tura wata tawaga ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar zuwa ƙasar Libya, inda suka tattauna da takwarorinsu na ƙasar da nufin inganta alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da ke makwataka da juna. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.